Zamu so mu labarin wasannin mu na ranar yau da jamhuriyar Niger inda a Salamene daren jiya ne zuwa kimanin karfe 2 na dare agogon Niger Nigeria yar jamhuriyar Niger din nan a Mina Taseni mai gaugawar gudun nan da ke rike da kamben tseren mita 200 na nahiyar Afrika da ma ta biyu a nahiyar Afrika a tseren mita 100 ta yi wa takwarorinta na duniya a turmi na neman shiga tseren kusa da na karshe na mita 200 na duniya shashau a Ejen a kasar Amurka a yau din ma a irin wannan lokaci ne ita Amina Taseni za ta kokarin kai ga tseren na duniya na karshe na mita 200 a halarta ta a tseren mita 100 ta tsaya a tseren kusa da na karshe yayin da mai horar da ita ya ce wannan layin na mita 100 sabo ne a gare ta duk da yake a nan gaba za ta yi wa masu wannan gudun mata na tseren mita 100 a duniya fintin kawo amma a cewar kocin nata a wannan ajin na mita 200 akwai zaton ta yi shamata a waɗannan wasanni na tsere na duniya duk da jamhuriyar ta Niger kungiyar kwallon kafa ce ta AS Douane ta custom tallashi kofin kwallon kafa na kasar na wannan shekara ta 2022 a Stade General Sene Kunce na wambirin Yamai gaban shugaban kasar ta jamhuriyar Niger Mohamed Bazoum da mataimakin shugaban majalisar rokoki ta kasa da mambobin gwamnatin kasar da yan kallo sama 27,000 gaban Union Sportive de la Gendarmerie Nationale kungiyoyin biyu sun share mintoci 90 suna kaiwa juna hari inda a minti na 40 ne mai lamba 34 Bubakar Sumane Hainekoi mai lakanin suna Deko na kungiyar ESGN ya kai kwallo raga amma a mintuna na 73 ne AS Douane ta custom ta samu gun daga kai sai mai tsaron gida da Isa Musi Isa da ke buga kungiyar kwallon kafa ta jamhuriyar Niger Mena National ya ci alƙalin wasannin kwallon kafa da ke ƙarƙashin hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA Mohamed Alini ya jagoranci wannan wasar haka aka ci gaba har mintuna na 90 daga nan sai bugun daga kai sai mai tsaron gida inda AS Douane ta custom ta yi nasara da ci 4-3 gaban Union Sportive de la Gendarmerie Nationale inda ta lashe kofi da shugaban kasar Niger da kansa ya mika musu da tsabar kuɗi miliyan 0.20 yayin da Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta samu miliyan 5 na 0 a wasannin kofin nahiyar Afrika na kwallon kafa na mata kuwa kasar Morocco mai masaukin baki ce ta gwabcikewa kasar Nigeria da ke rike da wannan kamben da ci 4-3 a bugun daga kai sai mai tsaron gida a jiya bayan kungiyoyin biyu sun share mintoci 120 suna bugawa kuma aka tsaya 1-1 'yan Nigeria sun kammala wasar su tara ne daga cikin 11 da suka soma karawar wannan ko bayan jan kati guda biyu da aka ba Hadimatu Ayinde mai bugawa tsakiya wa club din FK Minsk a kasar Belarus da aka kura saboda mugunyar wasa minti na 48 sai Rashidat Aji Bade mai cin kwallaye ta Atletico de Madrid da aka kura a minti na 71 da soma buga wasar su dai Super Falcons din na Nigeria sun fice a wannan wasar a kusa da na ƙarshe alhaliku har so uku biye da juna suna lashe wannan kofi a can baya na nahiyar Afrika na kwallon kafa na mata kasar Afrika ta kudu ce za ta kara da Morocco mai masaukin baki a ranar 23 ga watan nan da muke ciki na Yuli shekara ta 2022 ne za a yi karin karshe tsakanin kungiyoyin guda biyu Morocco da Afrika ta kudu gabanin haka kasar Zambia da ta sha kashi 1-0 a hannun Afrika ta kudu a wasan kusa na karshe za ta kara da Nigeria domin neman matsayi na hudu Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na murera Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.